C'était RM Show sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Asabar, Hamas ta sake mata hudu ga ma'aikatar Red Cross 'yan ƙasar Isra'ila wanda aka yi garkuwa da su a Gaza a wata musayar da aka sako Falasɗinawa 200 da suke tsare a gidan yari a ɓangare na biyu na yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza. Sojojin mata 'yan Isra'ila su hudu sun bayyana farin cikinsu suka ɗaga wa taron jama'a hannu da suka taru a dandalin Falasɗinu Square. Akwai mayakan kungiyar nan da Amurka ta ayyana kungiyar 'yan ta'adda da taron dubban jama'a masu kallo kafin sojojin na Isra'ila suka hau motocin Red Cross da ke jiransu. Masu lura da al'amura sun ce da alamar mutanen suna cikin tsoro. Mutanen da ake garkuwa da su sun faɗa a baya cewa suna cikin mawuyacin hali, kuma aka tilasta su naɗar hoton bidiyo da ya saba wa halin da suke ciki. Ma'aikatar Farisina ta Isra'ila ta ce ta kammala sake Falasɗinawa 200 da suka hada da mutane 120 da aka musu daurin rai da rai bayan samunsu da laifin kai hari a kan Isra'ila. Kimanin wasu 70 aka sake a Misra, a cewar gidan talabijin Misra ta Kahira TV. Kasashen Misra da Qatar da kuma Amurka su ne muhimman masu shiga tsakani a tattaunawar da ta kai ga cimma yarjejeniyar. Kungiyar Huti ta kasar Yamal ta sake tsare ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7, a cewar shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, wani yunkuri na baya-baya da 'yan tawayen suka yi na auna ma'aikatan jin ƙai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a sake mutanen cikin gaggawa kuma ba tare da shari'a ba, wanda ake tsare da su a ƙasar ta Yamal, wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jin ƙai a duniya. Ci gaba da tsare ma'aikatan jin kai abu ne da ba za a lamunta da shi ba, Guterres yana faɗa a wata sanarwa, inda ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki domin ganin an sako mutanen da ake tsare da su. Kungiyar Huti mai samun goyon bayan Iran ta tsare ma'aikata da dama daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin jin kai galibi tun cikin tsakiyar shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani halin jirgi mara matuki a kan asibiti ɗaya da ya rage yana aiki a El Fasha a yankin Darfur na ƙasar Sudan ya kashe mutane 30 kane jikata wasu da dama, a cewar wata majiyar kiwon lafiya a yau Asabar. Harin bam da aka kai a kan asibitin Saudiya da yammacin jiya Juma'a ya yi sanadin lalacewar wani ɓangaren ginin asibitin inda ake ba da kulawar gaggawa. Majiyar tana fadawa kamfanin dallancin labaran Faransa AFP, wadda ta nemi a sakayata domin jin tsoron ramuwar gayya. Nan take ba iya gano bangare na rikicin Sudan da ya kaddamar da wannan hari ba. To cikin watan Afrilu shekarar 2023 ne ake gwabza yaki tsakanin sojojin Sudan da sojojin sa kai na RSF, waɗanda suka yi nasarar kwace kusan baki ɗayan yankin Darfur da ke yammacin ƙasar mai faɗin ƙasa. Sojojin na RSF sun yi wa El Fasha ƙawanya, babban birnin jihar Darfur ta arewa, tun cikin watan Mayu, amma dai sun gaza ayyana kwace birnin, inda wata ƙungiyar 'yan bandiga mai ƙawance da sojojin ƙasar ta sha korarsu a baya. A yau Asabar ne shugaban ƙasar Moldova Maia Sandu ya kai ziyara a Kyiv domin tattaunawa da takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ƙara samun tankiya a Transnistria, wani yanki na 'yan aware da ke tare da Rasha na Moldova da ke makwabtaka da Ukraine. Yankin mai yawan al'umma da suka kai rabin miliyan ya fuskanci daukewar zafi, ruwan zafi da kuma wutar lantarki tun farkon shekara saboda karewar yarjejeniyar Kyiv da Moscow kan iskar gas da ta sa yankin ke samun gas daga kasar Rasha. Za mu tattauna batun tsaro, makamashi, gine-gine, ciniki da kuma taimakon juna ta fannin kungiyar tarayyar Turai. In ji wani sako da Sandu ya kafe a dandalin X yayin da ya isa babban birnin Ukraine. Yankin Transnistria ya saba samun iskar gas daga Rasha ta bututun mai da ya ratsa ta Ukraine da Moldova. Kyiv ta ki yarda ta sabunta yarjejeniyar wadda ta kare a ranar 1 ga watan Janairu, lamarin da ya katse bayar da iskar gas daga Rasha zuwa Transnistria ba zato ba tsammani da ya sa aka ayyana dokar ta ɓace a gurin.
Labarin duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu ji bita da nazari daga bakin ɗaya cikin manyan bakin zauren, ambasada Yasmin Aisha Zakari, kan menene kasashen waje ke amfana a basussukan da kasashen Afrika irin su Najeriya ke ci. Yasmin, gare ki.
So ni zan yi magana ne ta fuska biyu. Yawwa, zan yi magana ta bangaren fuskar wacce ina yin consultancy wa World Bank da Majalisar Ɗinkin Duniya. Zan yi magana ta bangare na 'yan Najeriya, 'yar arewa mai kishin arewa. So don haka, saboda ina so mutane su fahimci cewa gaba ɗaya da ake kallon tattalin arzikin ƙasa, da yadda ake cin bashi, da yadda ake cin kuɗi, ya danganta ma kai wani ne kake kallon abun kuma daga wani fuska kake kallon shi. Kuma in as much as ina respecting din su lawmakers, kuma shi wannan dan uwa namu da yazo nan ai saboda humility ne, yana da kwantar da kai tunda mu talakawa da shugabanni ba su zo wurinmu ba. Amma magana gaskiya, kuɗin da su kansu ma lawmakers suke dauka shi ma yana wannan. Ai idan akwai talauci a wuri, duk kankanta kuɗi ana buƙatar sa, shine ake cewa a toshe, me ake cewa, duk wasu idan abin da yake leaking, duk wani bucket da yake leaking, idan aka toshe shi zai samu. Misali yanzu ta bangaren Majalisar Ɗinkin Duniya da World Bank, daidai ne a ci gaba da cin bashi, ƙasa ta durƙushe, a sa mata dokoki da yawa, ana ta tatsar ƙasa kamar Najeriya mai arziki ya zamana kuma masu kuɗin duniya su ci gaba da samun kuɗi, talakawa kuma ya zamana an sa musu dokoki da ba su iya moving ba. Dama shi capitalism ita ce harkar da duniya ta yarda da shi. Wannan kamar concept din na animal farm din, all animals are not equal. Kai fari ne kafi yanci, kai baki ne baka da yanci. Kai mai son taimakawa mutane ne, to ka tsaya a baka abin da aka ci a wurgo maka kalasa. So idan muka kalla ta wannan perspective din, to Najeriya tana kan tafarki. Dama babbar ƙasa ce a Afirka, kuma tana da mutane wanda suke masu ƙarfin jiki kuma masu ƙwaƙwalwa sosai.
Idan kin ce Najeriya tana kan tafarki, me kike nufi kenan? Za mu yi ta cin bashin kenan kamar yadda Yusha'u Aliyu ya faɗa?
Don hakan ya mana daidai, in haka muke so a matsayin mu na 'yan Najeriya, a matsayin mu na bagaƙin mutane, in haka yayi mana daidai, mulkin mallakar da da aka yi lokacin Turawa suke nan, to yanzu kuma ya zama mulkin mallaka ne na dukiya, na kuɗi. To yanzu shi ake ƙoƙarin yi, ko kuma shi ake yi wa mutanen Afirka. Don hakan ya mana daidai, kan mu wani damu, sai mu zauna mu ci gaba da haihuwa, mu ci gaba da addu'a, gobe kiyama, mu kyauta da ɗabi'unmu, mu fatan mu shiga aljanna. So don haka mutane su ci gaba, ƙasa tana daɗa takurawa, suna ƙara zuwa ƙasashen waje, duk wasu ayyuka wanda suke su tura ba za su iya yi ba, saboda ko aikin baya burge su, ko aikin yana ɓata musu rai. To ga mutane na human resources masu ƙwaƙwalwa da za su zo su ci gaba da yi, kuma a ba su su yi aikin cikin arha, kuma cikin rashin ƴanci. Saboda abin da ake cewa glass ceiling, akwai abin ƙasar da in ka je kai a matsayin ka na ba ɗan ƙasa ba, kai ba citizen ba ne, to akwai abin nan aka yi maka ma ba ka isa ka je ka kai ƙara ba. To amma in har so muke yi mu yi tako a duniya da kowa a matsayin daidai da daidai. Ba wani bambancin ɗan adam ko ba wani bambancin ƙabila, babu wani bambancin aƙida, kamar yadda ita Majalisar Ɗinkin Duniya take fafutukar ta tabbatar. Idan wannan muke so mu yi, to muna kan tsari wanda yake sai dai mu ta shan wahala.
To fa, Yasmin, kin saba aiki da Turawan nan. Kina nufin ko a wajen cin bashi ma sai an nuna bambancin launi?
Tun farko ma bashi kala-kala ne. Kamar yadda misali yanzu a ce in zan ci bashi. Misali a wurin Malam Nasiru ko a wurin Hawwa ko a wurin Hajiya Madina, a ce mutane na ne muna mutunci, in na ce musu ba ni da kuɗi juya min, to nan take za su bani, ba wasu dokoki ki biya san da kika ga dama, kawai mun san kina cikin damuwa ne. To shi wannan bashi haka Bankin Duniya yake ba wa kasashen Turawa. To shi kwa bashi na kasashen Afirka, saboda dama su a ransu ba su dauke mu ɗaya ba, kuma sun san cewa idan muka zo za mu karɓi bashi, to mun yi ne saboda wani sakarci namu. Saboda babu kasashen da suke da dukiya wanda Allah ya yi wa daraja ta bangaren abubuwa na ni'ima fiye da Afirka. To in mutumin da yake da dukiya a ƙarƙashin filansa, yake da kayan resources a gidansa, ya je a ce shi abubuwan da yake da su watakila miliyan ɗaya ne. Abin da ake bukata shi ne misali a ce ya yi shekara ɗaya yana aiki yadda ya kamata cikin gaskiya, kuma ya aiki tare da kowa, ya zama na wannan a ce harkar kuɗi ne, wannan a ce manomi ne, wannan a ce shi zai kawo taki ne. To a tara aiki yadda ka ya kamata, sai a samu abin a samu sai a raba. To amma idan mutum ɗaya zai zo da tunanin cewa shi zai cinye gaba ɗaya, to sai ya zamana abin ya zamana ba a samu an amfane shi ba. So don haka maimakon a ce abin da muke da shi mun amfana da shi, kowa ya amfana, a sai ya zamana kawai yana nan abin za a kwance. Na haka sai mu da misali na iki misali a ce ina ɗaki ina kwance akan miliyan ɗaya. Saboda baƙin ciki ko kuma da sakarci da ba zan tare da mutane goma mu tare mu aiwatar da abin nan ba. Sai na ga to na goma ce tunda ni ina da wata dama. Ina kan wata kujera, sai na je na ce to kai da kake da 500,000 ba na rance.
To ko dama an ce bashi kala-kala ne, wani irin kala ne ya kamace mu a Najeriya?
To ai ko ni ne ka zo ka ce ma haka, kana da miliyan ɗaya ka zo wurin neman 500,000, kuma na san cewa arzikinka miliyan ɗaya ne, to ai cewa zan baka 500,000 amma zaka maida min akan 1,500,000, saboda na san zaka iya, na san cewa sakarci ne yasa. So tun farko ma yadda muke cin bashin a cikin kaskanci muke ci da wulakanci. Haka idan aka tashi biya, misali kamar a ce za a dauki bashi ne misali a ce na biliyan ɗaya, to fa wannan biliyan ɗayan fa za a biya ta ne a cikin dala. Kuma kuɗin Najeriya ba dala bane, naira ne. To kamar kai ne zaka biya bashi, misali maimakon a ce ka bada naira 10, kamar a ce na ci bashin Hajiya Madina na maida mata naira 10. A'a, ta bani naira 10 nan. To naira 10 nan idan na tashi biyan ta, a'a sai ta haihu ta haihu ta haihu ta yaya ta jikoki ta yi kowa, sai maimakon in biya ta naira 10, to wannan naira 10 da shi sai ta zama 10,000. To irin wannan bashin muke ci. Naka we have no business ma mu ci irin wannan bashi. Wannan nayi magana ne misali ta bangaren siyasar duniya tun farko ma inda ake bada bashi. Abin da yasa kuma na dauko wannan, saboda ba yadda za a yi ka cire magana kuɗi da cin bashi da siyasar duniya da siyasar Najeriya.
To mun gode ambasada Yasmin Aisha Zakari. A yanzu barin ba Malam Nasiru dama, na lura yana da tambayoyin da yake son yayi.
Shin ana ma amfani da masana tattalin arziki nagartattu wajen shirya kasafin kuɗin nan kuwa? Da ana cewa kusan yawa Najeriya rashin amfani da masana na damunta wajen ba ta tsara abubuwa. Dai dan Malikin Kabi, idan aka kwatanta shugaba Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu, waye ne mai zummar aiwatar da kasafin kuɗi yadda ya dace? Honorable Yahaya Kusada, duba mana, ana cewa daga majalisa ta 8 ita ce aka ce bayar amshin shata ba, da aka koma ta tara sai ta zama yar amshin shata. Wannan kam ita kan kafin abu ma ya zo ya riga an gama. Yauwa, akwai kasafin da Bola Tinubu ya taɓa an yi zargin ma kawai an kawo akwatuna ne ba komai kawai ma a ciki, saboda majalisar an ɗauka dama kafin ma kawo abu an amince da shi.
Ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai fara ba mu amsoshi.
Shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science bane, wato kamar yunwa ne da cin abinci. Zaka ga yaro kawai da ya ji yunwa zai yanka kuka ne kawai, uwan kuma ta sa abin da yake nema. To tattalin arziki da masu tabbatar da shi, da abin da Yasmin ta yi magana a cikin shi, abin tausayi ne, wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi. Ka fahimta ko? Budget of priority, duk duniya ana budget, amma abin da zan yi doriya akan shi shine akwai economic team, gaskiya ne, amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba. Saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka, an ce za a samar da ilimi, kaga akwai makaranta, akwai facility, akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su. Ka kalli Niger Republic, suna kokarin sake tarihinsu ne, saboda idan baka sake tarihinka ba ma akwai matsala abin da kake yi. Wannan abin da muke faɗa, duk abin da ke wahalar da mu, da kaga za mu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin ƙasa, kaga mun babu. An ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba, kawai da shi ka dogara. Amma baka kalli in ka ƙara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci, ƙarfinsu zai ƙare a kasuwa, kamfanonin cikin gidan za su daina aiki. Duk baka kalli waɗannan ba, kai kana kallon abin da zai shigo gidanka. Kamar ɗanka ne a gida, a ce a ai kamanta da shi, in ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida. To irin wannan tunanin ne.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu, wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Duk da yake ba za mu taɓo siyasar duniya kai tsaye ba, za mu ansa tambaya mai cewa, don Allah, wai akwai wasu ƙasashe a wasu lunguna da ba a ma san da zamansu ba a duniya? Kenan ba a tabbatar da adadin ƙasashen duniya ba a zahiri? Mai tambaya Yusuf Abubakar Garbati daga Bauchi. Za kuma a saurari ansar tambaya mai cewa, don Allah, wace ƙasa ce a duniya a halin yanzu ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da kuma samun zaman lafiya a duniyar baki ɗaya? Mai tambaya Garba na Hali Kamba Kebe. To bari mu fara da ansar tambaya kan yawan ƙasashen duniya da ko shin akwai wasu ɓoyayyun ƙasashe. Idan mai tambayar Yusuf Garbati da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar makamanciyar wannan tambayar wadda kwanan baya wakilin Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya FCE da Kiyola Adamawa Najeriya, wanda idan an tuna ga bayanin da ya yi.
Wato in mutum ya yi tambaya ƙasashe nawa muke da su a duniya gaba ɗaya, samun amsar wannan tambaya yana da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya ɗin gaba ɗaya. Akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar ƙasashen da suke buga ƙwallo da aka saba da kuma na Olympic, ko kuma wanda suka yi mai fahimtar na international community a gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato United Nations. So da kuma akwai wa'insu wurare da ba a san da zamansu ba a gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya, yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka, in an ɗauki tambayan, za a duba muna da ƙasashe, in ka lura gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato United Nations Recognized Member State a duniya, tana da ƙasashe guda 193 a shekarun baya. Amma daga shekaru kaɗan da suka wuce, wato 2011, an samu ƙaruwar wata ƙasa guda ɗaya a Afrika, wato South Sudan. Da aka samu South Sudan, yanzu muna da ƙasashe wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da su, kuma su ɗinnan membobi ne na United Nations, ƙasashe wato guda 100 da 1994. To da haka akwai wasu kasashe kuma da wanda Majalisar Dinkin Duniya bata amince da su gaba daya ba, amma ta san da zaman su. To irin waɗannan ba a irgan su a gargashin kasashe na duniya gaba daya a mahangar wato Majalisar Dinkin Duniya. Irin waɗannan kasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan kasashe guda biyu suna gargashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya, ta san da zaman su, amma ba a irgan su akan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai menene kasa da kuma me ake nufi da kasa, wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani. Domin na farko ya kamata ta zama tana da territory, wato wannan na farko. Na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty din nan wannan kasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da karfin iko na fada a duniya, tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo, wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka dauka, wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty. To in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga, to za a ce mar kasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda 194 yanzu muke da su a kasa. To amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastrasi da muka irga din nan, wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su, amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba. Irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su, amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa, in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda Majalisar Dinkin Duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko, ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare. Bayan haka muna da abin da yake cewa continent, kowane continent tana da kasashen ta. Yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe, Africa ne na farko, muna da kasashe guda 54, da dai 53 ne wannan karin da aka samu na South Sudan da kara mana ya zama muna da kasashe guda 52. Sai ne wanda yake binta shine Europe, muna da guda 49. Sai Asia tana da 48, sannan North America guda 22, sai South America guda 12, sannan Australia guda 14.
Sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi karfin tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya. Idan mai tambayar Garba na Hali Kamba na saurare, ga ansar da wakilinmu a Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
To tambayoyin naka guda biyu, ba lallai ne kasar da tafi kowace kasa tattalin arziki ya zamana kuma ita ce tafi kowace kasa samun zaman lafiya ba. A dan binciken da na maka dai ya tabbata cewa kasar Iceland ita ce kasa wacce tafi kowace kasa a duniya zaman lafiya, saboda ita take rike da wannan kambu na zama kasar da tafi kowace kasa zaman lafiya a duniya har na wajen tsawon shekaru 17. Saboda duk shekara idan aka dauki alkaluma sai a tabbatar da cewa ita ce dai har yau ya zama na kasa mafi zaman lafiya a duniya.
Haka ne. To dokta, ita wannan kasar wace nahiya take?
Tana nahiyar Turai ne, sannan kuma watakila abinda ke kara taimaka mata shine ba ta da yawan jama'a, saboda jama'ar da ke wannan kasa ma ba su kai ko da miliyan ɗaya ba. To sai zamana kuma sun bunkasa harkar iliminsu da kuma na walwalar jama'ar su, sannan ya zamana kuma suna da tattalin arziki wanda yake yana da ƙarfi, matasa suna da abun yi, sannan kuma bisa gaskiya 'yan sandan su ma ba sa yawo da bindiga, kuma bisa ga alƙaluma ya nuna cewa ba su da ma soja.
To menene ma yasa ba su da soja tukunna, doctor?
Saboda zaman lafiya da suke mora a wannan ƙasa ta su.
To doctor, bayan wannan ƙasar da take da irin wannan ababe na tarihi, don wannan abun tarihi ne doctor, a ce ƙasa ba ta da jami'in soja kuma tana zaune lafiya kuma tana da ƙarfin arziki, to sai wace ƙasa kuma doctor?
Har ila yau akwai ƙasashe irin su Denmark da su Ireland da su New Zealand waɗanda su ma waɗannan ƙasashen ana bayanin cewa su ma suna da zaman lafiya a cikin su. To misali muka ɗauko kamar Denmark ma tun shekara 2018 kusan duka inda suke gidan maza da suke tattara masu laifi rufewa ma suka yi saboda babu masu laifin. To amma duk da haka bata buge Iceland ba, saboda ba wai su a Denmark ba a laifi bane, a laifuffukan ne waɗanda ba su wuce a ajiye mutum a masa wa'azi kuma ya daina ba. To da aka tambayar ka da kake son sani ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya zaman lafiya, ita ce ƙasar Iceland.
To maganan arziki kuma fa dan a tambayar tashi yayi magana ƙasar da tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya.
To amma kuma ba wannan shi yake nuna tafi kowace ƙasa kuɗi ba.
To kuma doctor, to saboda me yasa ba ita ce zai nuna cewa tafi kowace ƙasa kuɗi ba doctor? Duba da idan bayanan da kai a can baya kace tana da ƙarfin tattalin arziki.
Saboda kana maganar kuɗi ne, kaga idan ka ɗauko a ƙasar Qatar wacce ita ma dai mutanenta ba su wuce mutum miliyan 2 da 'yan ɗori ba, to kaga su in maganar dukiya da jin daɗi ma'aikata mai ƙaramin albashi shine wanda yake karɓar miliyan 27 a shekara. To kaga wannan idan wannan za ka duba, kaga baka cewa ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki kuma.
To ranka dai yanzu misali ya kamata shi mai tambaya da kuma masu sauraronmu su fahimci ta yaya ma ake bi a tantance ƙasar da tafi tattalin arziki, wace hanyoyi ake bi?
Ina so ka fahimci cewa fa ana tantance ƙarfin tattalin arzikin ƙasashe ne a duba da alƙaluma da yawa. Misali akan dubi ci gaban da wato waɗannan ƙasashen suke samu ta ɓangaren kasuwanci da kuma yawan jarin da ita ƙasar take da shi da kuma wato tasirin da tattalin arzikin ta din yake yi akan al'umma da wasu kuma ƙasashe. To don haka shi yasa ake amfani da tattalin arzikin ƙasashe din wajen tantance wato arzikin ƙasa. Wannan kuma babban bankin duniya shi yake duddu tattara waɗannan bayanan. To
haka ne. To doctor, yanzu a takaice kuma a dunkule, idan za ka amsa wannan tambaya da aka yi na cewa wace ƙasa ya ce tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya, idan za ka yi shi a dunkule don mai sauraro ya fahimta, wace ƙasa ce?
Indai zan amsa maka tambayar ka a halin yanzu dai ba ƙasar da tafi ƙasar Amurka har a yau tattalin arziki zikin ƙasa, da kuma duk da cewa misali ƙasar Sin tana yunkurowa a wasu lokuta kamar za ta buge ita ƙasar Amurka. To amma dai har a yau don amsa maka tambayar ka a gurguje, ƙasar Amurka ita ce tafi kowace ƙasa tattalin arziki a duniya, sannan kuma ƙasar Ireland ita ce tafi kowace ƙasa zaman lafiya, ita ta rike wannan kambo so 17 a duniya. Da fata wannan amsa da aka baka za su gamsar da kai. Nagode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horaza malamai ta gwamnatin tarayya da Kiyola Adama Najeriya, da wakilinmu Ashir Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da kuma producer mu da engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma engineer mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya.